أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا شاء ترى دواتن رمضان شكرا تدبور دليهود دا أربعين دوكو هجرية وان دي دا چه دا إشرن دواتن هدو شكرا تدبور بير إشرن دبي ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sun mukaddima ta sunan Darimi littafin al-Imam Darimi rahimahullahu ta'ala ya ga zan mu tashi babu na 25 babu tiqa'il hadisi anin nabi wa tasabbut fihi nan ne ku ya ne ku ba ku da littafin ne duka ko ba ku zo da shi bane Suleiman Awe shi mana ji na da hudu a hawa to mun yi shi mana mun taso daga nan mun yi darasi guda bayan wannan mun yi shi kawai ni ina da tabbasa ne ai ba babu tiqa'il hadisi anin nabi baban da ke bayanin kiyaye hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tasabbut fihi da tabbatarwa a cikin shi hadisi na 231 al-imamu darimi yake ce haddathana akhbarana muhammad ibn isa haddathana husaym akhbarana abu zubair an jabir kala yake cewa abu zubair shine abu zubair al-makki wanda ana sabani kan sumaikin shi sahihi kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazaba alayya mutaammidan wanda yayi ƙarya a gare ni da gangan fale tabawwa maqaduhu min nar ya sabki masabkin shi a wuta hadisi na 232 akhbarana muhammad ibn isa haddathana abu awana daga nan aka saba game da hadisin harko ana abdul a'la an sa'id ibn jubair an ibn abbas kun gani me na gaya muku Sa'id ibn Jubair dalibin Ibn Abbas ne gashi wannan hadisin Sa'id ibn Jubair ya amso shi daga Ibn Abbas anin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazaba alayya mutaammidan duk wanda ya muni ƙarya da gangan fale tabawwa maqaduhu minan nar ya sabki masabkin shi a wuta na gaba shi ma hadisin shine dai ta wata hanya daban annahu sami'a annabi man haddasa anni kaziban duk wanda ya bada hadisi na ƙarya fale tabawwa maqaduhu minan nar ya sabki masabkin shi a wuta hadisi na gaba na 234 akhbarana muhammad ibn humaid haddathana sabbah ibn muharib an muhammad ibn abdullah ibn ya'la ibn murra an abihi an jaddihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake man kazaba alayya mutaammidan duk wanda yayi muni ƙarya da gangan fale tabawwa maqaduhu minan nar to ya sauki masabkin shi a wuta hadisi na 235 akhbarana asad ibn musa haddathana shu'ba an attab qala sami'tu anas ibn malik yaqul naji anas dan malik yana cewa laula anni akhsha an ukhdi'a la hadastukum bi ashiya dan bani ina gudun in yi kuskure wa da na ba ku hadisi da labarin wasu abubuwa da dama mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au qala ha rasulullahi ko kuma wanda manzon Allah ya faɗi su sallallahu alaihi wasallam wa zaka anni sami'tuhu dan ni naji shi ne ya kuli yana cewa man kazaba alayya mutaammidan duk wanda yayi muni ƙarya da gangan faliya tabawwa maqaduhu minan nar ya sabki masabkin shi a wuta dika wannan hadisi ne wanda yake mutawatiri ne kamar ta bashi ta kai mutawatiri a sahabi wajen sama da nan suka rawaito shi hadisi na gaba shikin ne dai zuwa ga wani sanadin daban al-Imam Darimi yake cewa man kazaba alayya mutaammidan falitabawa amqaduhu minan na hadisi na 237 akhbarana Ahmad ibn Khalid haddathana Muhammad huwa ibn Ishaq an Ma'bad ibn Ka'ab an Abi Qatada qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal minbar naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa abu samin bari ya ayuhan nas ya ku mutane iyyakum wa kasaratul hadis anni ka shaidin ku da yawan bada hadisi daga gare ni faman qala alayya fala yaqul illa haqqan duk wanda ko zai faɗi magana daga gare ni to kada ya faɗo na abu sai gaskiya au illa sirqan ko sai gaskiya yace wa man qala alayya malam aqul duk wanda ya ga mun abin da ban faɗa ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam fale tabawwa amqaduhu minan nar sabki masabkin shi a wuta hadisai ne duka wannan wanda suke sahihai wannan ibnu majah ma ya hudo shi da hakim kuma sahih hadisi ne matsayin hasan hana gaba yake cewa haddathana haruna ibn muawiya an ibrahim ibn suleiman an asim al-ahwal an muhammad ibn bishr an anas qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya muni ƙarya da gangan falita bawa maqaduhu minan nar sabke masabkin shi a wuta nan gurin annabi alaihi salatu wasalam duka hadisan nan yana tsoratar da mu akan fada mushi wani abin da ya kasance duk in zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kokarin binciken ingantuwar wannan magana shi yasa malaman hadisi bisu yi ƙasa a guye ba suke ta bayanin dukkan wani littafi zaka ga an mushi aiki an mushi tafariji an yi aiki akan bayyana cewa wannan sahihai ne wannan da'ifai ne wannan hasan ne wannan kaza ne in da'ifi ne a hudu wajehin da'afikin shi a hudu dalilin da yasa aka ce mai rauni ne duka dan saboda sun san wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba karaman magana bace duk wanda ya kasance zai faɗi cewa annabi ya ce kaza to yayi taka tsantsan ya kiyaye saboda wannan hadisin musamman ma wannan na farko yake cewa shaidin ku da wanda zai faɗa magana da gare ni ya faɗi gaskiya duk wanda ya ga mana abin da ban faɗa ba to ya sauki masaukin shi a wuta shi yasa hadisi mawdu'i bai halitta ruwaya shi ba sai in dan kai bayani ne akan shi hakanan da ifi ma sai kai bayani shi yasa kuke ga cikin darasin da muke da inda muka tarra cikin sunan Abi Daud masalan muka tarra wani hadisi wanda an yi bayani cewa mai rauni ne kuma an yi bayanin wajehin da'afikin shi muke tsamu bata lokaci duk da na san ku baya amfane ku ba yawaici ba kowa ba zai kawo wannan abun akai gani yake bata shahe shi ba kawai shi a ga ya mushi matanin hadisi to amma wannan kin a ka'ida ta ilimin hadisi wajibi ne dan saboda kauce ma wannan babu na 25 babun fi zahabil ilmi baban dake bayanin akan tahiyar ilmi koko babu fi zahabil ilmi da tanwini ko kuma da rufa kadai hadisi na 239 akhbarana ja'far ibn aun akhbarana hisham an abihi an abdullah ibn amri qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas Allah bai amshe ilmi amshewa ya cire shi daga wajen mutane ya ba ma mutum ilimi a waye gari a ce Allah ya amshe irin na dukiya babu wannan yace walakin qabdul ilmi qabdul ulama sai dai amshe ilimi shine amshe malamai fa iza lam yubqi aliman idan ba a samu malami ba yayi saura ittakhazan nasu ru'usan juhala sai mutane su riki shugabannin addini jahilai fa su'ilu sai a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmi su ba da fatawa ba tare da ilimi ba fa dallu sun bacewa a dallu kuma su batar da mutane wannan hadisi ne wanda yake mai kyau Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun huddo shi ko mun huce shi a cikin Kitabul Ilm a Sahih al-Bukhari. Hadisi na 240 akhbarana Muhammad akhbarana Musa ibn Khalid akhbarana Mu'tamir ibn Sulaiman an al-Hajjaj an Auf ibn Malik an al-Qasim Abi Abdurrahman Maula Abdurrahman ibn Yazid an Abi Umama ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa khuzul ilma qabla an yazhab ku nemi ilmi tun kafin ya tahiye shi. Qalu sai suka ce wa kayfa yazhab ya nabiyullah wa fina kitabullah ya za a yi ilimi ya tahiye shi bayan kuma ga littafin Allah tare da mu ga Qur'ani na qala sai ya ce fagadiba sai ya yi hushi ya ce la yugdibuhullah summa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sakilatka ummuka kai bakka da fahimta awalam takuni tawratu wal injil fi bani isra'il shin at-taura da injila ba ga su ba cikin bani isra'il falam yugniya anhum shay'an bisu musu amfanin komai ba yace inna zahabal ilmi tahiyar ilmi an yazhab hamalatu shine madaukan shi su bar shi gashi littafin yana nan ga littafan suna nan jingim amma wanda ya sanya karanta sai an hwana da mutane babu yace inna zahabal ilmi an yazhab hamalatu tahiyar ilmi shine masu shi su tahiye su so rasu al-imam ahmad ma yahudu wannan hadisi hadisi na 241 haddathana abu nu'man haddathana sabit ibn yazid haddathana hilal huwa ibn khabbab قال yake cewa sa'altu sa'id ibn jubair na tambaye sa'id ibn jubair qultu nace ya aba abdullah ya kai baban abdullah ma alamatu halakin nas me alama halakan mutane qala sai yace idza halaka ulama'uhum idan malaman su sun rasu sun halaka hadisi na 242 akhbarana malik ibn isma'il haddathana mas'ud ibn sa'ad al-ju'fi an ata ibn sa'ib an abdullah ibn rubai'a an salman qala yake cewa la yazalu nasu bi khair mutane ba zasu gushe ba da alkhairi ma baqiyal awwal matakan na farko yana nan hatta ya ta'allamu hayyi ilmi aw yu'allima al-akhar karantar da dayan fa in halaka al-awwal idan na farkon ya rasu qabla an yu'allima kahin ya karantar ko ya ta'allama al-akhar kahin gudan ya nemi ilmi halakan nasu mutane sun halaka ma'ana duk lokacin da aka ce ga malami Allah ya arzuta mutane to kuma busu nemi ilimin ba har ya bar su ya huta daga cikin su ya rasu to sun halaka abin da yake wajibi gare su su nemi ilimin kafin ya bar su حديثنا الأربعين دا أربعين دا أكو أخبرنا محمد بن سالت حدثنا أبو كدية عن كابوس عن أبيه عن ابن أباس قال كي هل تدرون ما ذهاب العلم كن سمينين تهير علمي قلنا مكة لا أبو مساني وقال كي ذهاب العلماء تهير معلمي حديثنا الأربعين دا أربعين دا هدو أخبرنا محمد بن سعد حدثنا أبو بكر عن آسم عن أبي وائل قال كي قال حذيفة أتدري كيف ينقص العلم كاسن يا أكيد رجي علمي قال sai ce qultu nace kama yan fuddu zaha saubu kama yadda ake kakkabe tuha wa kama yaksu dirham kama yadda dirhami yake kekashewa kudi ko kargo ko dala 20 kana rike da ita yau da gobe sai ka ganta ta silbe da aka huddo ta sabuwa ce hakalli take amma da takwambi sai ta kasance ta silbe wata kyau haka je ma a ce ba a amsarta to haka nan ilimi yake haka nan yace qala wa inna zalika laminhu qabdul ilmi qabdul ulama yace to ilimi ma haka nan yake shi kuma yi mishi haka nan kin shine dauke malamai hadisi na 245 akhbarana muhammad ibn salat an mansur ibn abil aswad an husayn an salim ibn abil jad an abi darda qala yake cewa mali ara ulama akum yazhabuna me yasa nake ga malaman ku suna tahiya suna rasuwa wa juhalukum la yataallamuna jahilan ku bas neman ilimi yace fa ta'allamu qabla an yurfa al-ilm ku nemi ilimi tun kafin a dauke ilimi fa inna rafa al-ilm zahabul ulama dan dauke ilimi shine tahiyar malamai duka wannan asar kin na magabata suna fassara hadisin can ne na annabi alayhi salatu wasalam hadisi na 246 akhbarana ahmad ibn sa'ad abu asim haddathana absar an burd an sulaiman ibn musa an abi darda qala yake cewa annasu alimun wa muta'allim mutane malami ne da mai neman ilimi yace wala khaira fi ma ba'd zalik babu alkhairi ga bayan wannan in ya kasance mutum ba dalibin ilimi bane ba malami bane to babu alkhairi tattare da shi hadisi na 247 akhbarana ahmad ibn sa'ad abu asim haddathana absar an al-a'mash an salim an abi darda qala yake cewa muallimul khair wal muta'allim fil ajri sawa me karantar da mutane alkhairi da me neman ilimin wajen lada dai suke wa laysa li sa'irin nas ba'd khair sauran mutane babu alkhairi ko dai tattare da su matukar ba masu neman ilimi bane ba malamai bane hadisi na 248 akhbarana qabisa hadda akhbarana sufyan an ala ibn sa'ib an al-hasan hasan al-basri an abdullah ibn mas'ud qala yake cewa agudu aliman aw muta'alliman kawai gari kana mai ilimi ko kuma mai neman ilimi aw mustami'an ko mai sauraro wala takuni rabi'u fatahalik ka kasance na hudu sai ka halaka wannan asar daga ibnu abbas ibnu mas'ud ne amma wasu suna kawo shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mauqufi ne ba marfu'i bane mai muhtarul ahadisun nabawiyya ya kawo shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana ce ta abdullahi ibnu mas'ud gashi anan al-hafiz ad-darimi ya sanada shi zuwa ga ibnu mas'ud a matsayin mauqufi ba marfu'i ba حديث 249 اخبرنا عمرو بن عون اخبرنا خالد ان عطاء بن صائب ان عبد الله بن ربيعه قال قال سلمان لا يزال الناس بخير متاني بزس غسي ده الخير با ما بقي الاول متقرنا هركو ينان حتى يتعلم الاخر حنا قرشن ينمي علمي فاذا هلك الاول اذا هركن يا هلكا مالم الناس بزنمي علمي قبل ان يتعلم الاخر كاهن بايس دو علم هلك الناس تو متاني سن هلكا dan saboda ya tahiya tahira shikenan ba amfanin da zai ma ayan baya amma in wani ya nema to kuma kullun yana nan hadisi na 250 akhbarana wahab ibn jarir wa usman ibn umar qala akhbarana ibn aun an muhammad an al-ahnaf qala umar yake cewa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam tafaqahu qabla an tusawwadu ku yi ilimi kafin a ba ku shugabanci kafin ka riki wani shugabanci ka dauki wani limanci ka dauki karantar da mutane da sauransu to kai iya kokarin kai ilimin matukar wannan girma aka baka shi to kuma har abada ba zaka nemi ilimi ba ina da cikin dalibai wanda yana karatu ya dan raraka amma da aka bashi limanci tun a bashi bai taba bazan wado kan karatu ya watsa shi me yasa ran saboda girma ya zo ganin shi ya taho ya neman ilimi kamar ya zubi da girman to girma da neman ilimi ba kowa ba zai kasance Allah madaukin sarki ya bashi irin wannan girman na al'umma kuma ya rika tashi yana zuwa neman ilimi gani yake kaskanci ne to tun kan wannan tafaru baka san ba me za a yi gaba ka nemi ilimin ka tun da wuri ka tanadi abinka duk lokacin da aka ci girman ya samu kai kana da guzurinka hadisi na 251 akhbarana yazid ibn harun akhbarana baqiya haddathani baqiya wanda ake cewa a hadisu baqiya laysa da naqiya kun min ha ala taqiya shi yasa gashi nan aka ce da'ifi ne zahabi fil mizan yace majhuli akwai majhuli cikin shi amma baqiya ma yana da matsala hey daga abdurrahman ibn maisara daga tamimud dari yake cewa tadawalun nasu fil bina'i fi zaman umar mutane sun yi girman gini a cikin zamanin umar suna manyan gidaje fa qala umar sai umar yake ce musu ya ma'ashar al-uraib ya ku taron larabawa al-uraib tasgiri ne na al-arab yace al-ard al-ard ku kiyayi kasa me yasa ran saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa dukkan wani abin da dan adam zai kashe shi lada ne gare shi yace sai abin da zai zuba shi cikin wannan sai gwada kasa abin da mutun zai zuba cikin kasa babu wani lada a kan shi sai malamai hadisi suka ce abin da annabi yake nihi a sharhin hadisin shine abin da ya wuce bukatar shi amma wanda zai ruha ma kan shi asiri da shi da iyallan shi wannan zai samu lada a kan shi amma wanda zai tsaya yi ta yi dan saboda neman duniya kawai a ce ya mallaki kaza wannan babu wani lada a kan shi shine Umar yake musu cewa ku kiyayi kasa innahu la islama illa bi jama'a ku sani cewa babu musulunci sai da jama'a wala jama'atu illa bi imara babu jama'a kuma sai da shugabanci wala imara illa bi da'a babu shugabanci sai da biyayya yace faman sawadahu qaumuhu alal fiqh duk wanda mutanen shi suka bashi shugabanci cikin ilimi cikin fiqhu kana hayatul lahu wa lahum to rayuwar shi ce kuma rayuwar su ce ma'ana yana da ilimi suka dauke shi suka bashi shugabanci to sai zama na yara yadda kan shi yara yadda su wa man sawadahu qaumuhu duk wanda mutanen shi suka bashi shugabanci ala ghairi fiqh ba tare da ilimi ba kana halakal lahu wa lahum halaka shi ce halakar su ce kuma wannan shine abinda kowa ya tabbatar da wannan magabatan mu shugabancin su da ya kashe sun ce kyakkyawa suna fifita talakawan su da jin dadin talakawan su akan su ran saboda suna da ilimi suna neman abin da su tarda wajen Allah babina 27 babul amal bil ilmi wa husnin niyyati fi baban dake bayanin aiki da ilimi da kuma kyautata niyya a cikin ilimi wannan asalin babban makasudin sa muqaddima ta sunan ad-darimi dan saboda babban makasudi na mu tardo wannan abubuwa zaburaswa akan neman ilimi da hadisai da asar da suka kumshi harka ta neman ilimi babu kaman muqaddima ta al-imam ad-darimi da muqaddima ta sunan ibn majah sai zamanin ta muqaddima ta sunan ad-darimi kuma tahi inganci game da ta sunan ibn majah akwai da ifai da yawa duk da ita ma muna sa ran in mun gama sunan ad-darimi ita ma zan mu samu lokaci mu sata zan mu ga abubuwa da dama wanda suka shahi zabura so akan neman ilimi hadisi na 252 akhbarana muhammad ibn al-mubarak akhbarana baqiya baqiyatu ibn al-walid haddathana sadaqah ibn abdullah anna al-musahir ibn habib qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala allah ta'ala allah yana cewa kene ya zama hadisul qudsi inni lastu kullu kalamul hakim ataqabbal Allah yace ba magana kowane malami nake amsa ba alhakim shine malami kawai yace walakin ni ataqabbalu hammuhu ni ina amsanni shine wa hawahu da manhashi fa in kana hammuhu wa hawahu idan himmar shi da kuma san abin da ran shi yake so da niyyar shi fi da'ati cikin biyayya ta ne ja'altu samtuhu hamdan sai in sa shuruqin shi ma ta zamana godiya ce gare ni yayi shuru bai ce ya komi sai in rika rubuta mishi ladan yana tahmidi wa waqaran kuma nutsuwa ne wa illa mai takallam koda bai magana komi ba shuruqin shi zai zama da tasbihi ne in yana yi dan Allah kenan wannan kira ne zuwa ga kyautata niyya hadisi na 253 akhbarana makhalid ibn malik an hajjaj ibn muhammad an lays ibn sa'ad an muawiyah ibn salih an abi zahiriya yarfa'ul hadisi yana daukaka hadisin yana cewa inna allaha ta'ala allah madaukin sarki kala yana cewa nan gurin zaku ga wasu hadisai da dama ana cewa da ifi ne mursali ne kaza ban ni tsayawa bayani akan su na san bukatar bayanin raunin su ko wannan ba mu bukatar ta a cikin hadisai irin wa'annan dukkan raunin da suke da shi suna da shawahid da mutaba'at suna da shababun shawahidul mutaba'at kuma nace tsaya zan yi in yi bayanin shi hadisi dai sai mu kare lokaci akan shi inna allaha ta'ala qala allah madaukin sarki yana cewa abusul ilmi fi akhiriz zaman zan watsa ilimi cikin karshen zamani hatta ya alamuhu ar-rajul wal mar'a hasse namiji da mace sun san shi wal abdu wal hur da bawa da da wasagir wal kabir da babba da karami kowa ya san komi yace fa iza fa'altu zalika idan na aikata musu haka bihim ga su mutanen zamanin akhastuhum bihaqqi alayhim sai in kama su da haƙina da ke bisa kansu kowa ya sani kamar yadda muke ciki yanzu duk wanda kaga yana saban Allah ba jahili bane duk wanda ka gani ya kauda kanshi yana ta neman duniya ba ruwan shi da Allah ba bai sani bane ba ya sani ga abubuwa na sauraron wa'azi abubuwa na sauraron manyan malamai ga sunan gurin ba kadan ba salularka sai ka sa kai ta sauraron darasin da ka baka ta yi ba, wani yana Saudiya, wani yana Nigeria, wani yana ina, da sai ka sa ka ji abinda kake bukata, zaka sa ka saurara ka ji ka fahimci me ina aka ba gaba, kuma bayani na kirki kenan. Wannan karshen hujja kowa ya san komi, babu wanda zai da awacewa jahilci na irin mugun jahilcin da bai san komi ba. Hadisi na 254, أخبرنا مخلد بن مالك حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن قال يكي من طلب شيئا من هذا العلم دوان دي اني موانا وانا أبرغ تكين علمنا فأراد بهما عند الله ينهي وجه أبندك وجه الله معنا ينهي لا هرا دوان نن علم يدرك إن شاء الله زي قمد أبندك نما إن شاء الله ومن أراد به الدنيا دوان دي اني من دنيا دشي فذاك والله هزه منه والله ونشيني ربانش دنيا كو إتتي ربانش man arada al-akhirata wa sa'ala sa'ayha wa huwa mu'minu kenan. Kuma wanda kuma aka san shi kuma wanda yayi man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha ma lahu fil akhirati min khalaq, wanda ya zama abun dunya yake ba gaba sai mu bashi abun da ke cikin ta, amma ya sallahi rabi da rabu. Hadisi na 255, akhbarana ya ala hadathana muhammad ibn aun an ibrahim ibn isa قال ابن مسعود ابن مسعود yake cewa ta'allamul ilma li salasin, ku nemi ilmi, la ta'allamul ilma, ka ku nemi ilmi dan saboda abubuwa guda uku. Yace lu tumaru bihi sufaha, dan ku rika jayayya da jahilai, wa tujadilu bihi ulama, ku rika garrama da malamai, wa li tasrifu bihi wujuhan nasi ilaykum, dan ku nemi jayo huskan mutane wajen ku su ga kimar ku. Yace wa tagubi qaulikum ma inda Allah, ku nemi waje abin da ke wajen Allah da maganar ku da ilimin ku ma'ana. Fa innahu yadumu, wannan shi zai dawwama, wa yabqa kuma yayi wanzu, wa yanfadu ma siwahu, abinda ba shi ba karewa yake, ma indakum yanfadu ma inda Allah baq, abinda ke wajen ku karewa yake na Allah shine dawwaman mai kullun yana nan. Hadisi na 256, wa bihazal isnad, da wannan sanadin da ya wuce yace kunu yana bi al ilmi, kasance mabubbuga ta ilimi, masabihal huda, wannan hutula ta shari'a, ahlasul bayt, masu lazimtar gidajen su, surajil layl, masu hutulin dare, judadul qulub, masu sabbin zakata, khulqanus siyu, masu tsahin tuha, tu'rafuna fi ahli sama, in kun zama haka a sammai ma mala'iku zasu san da ku, wa takhfuna ala ala ahli al-ard, kuma za a ji tsoron ku a ban kasa. Ka kasance ka gyara ayyukan ka, ka nemi ilimi, ka yi aiki da shi iya matukar iyawarka, kakka damu da kokarin cewa sai ka sa tuha mai kyau, sai ka ci mai kyau, sai ka yi kaza a cikin duniya nan mai wucewa ce. Hadisi na 257 yake cewa akhbarana Abu Asim haddathana Muhammad ibn Umar ibn Hazm haddathani Abdullah ibn Abdurrahman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatlubu hadha al-ilma ahadun la yurid bihi illa ad-dunya, babu wanda zai nemi wannan ilimin kuma bai neman shi sai dan duniya, illa harrama Allahu alaihi arfal jannati wa mal qiyama, sai Allah ya haramta mishi kamshin aljanna gobe kiyama. Ku ga wannan hatsari da ke tattare da neman ilimi ba dan Allah ba. Hadisi na 258, akhbarana Mujahid ibn Musa haddathana Abdullah ibn Numair am Malik ibn Migwal qala yake cewa qala rajulun li Sha'bi, wani mutun yace ma Sha'bi, abtini ayyuhal alim, ya kai malami ba ni fatawa ba ni amsa, fa qala sai yace mishi al alim man yakhafu Allah, malami shine mai tsoron Allah, ma'ana kaka ga cewa ina dauke da ilimi ka dauke ni a malami, malami kawai shine tsoron Allah. Malamai sun tafsiri sun bayyana wannan a galgashin inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama, malamai duk wanda yake tsoron Allah kawai shine malami, yake yayi dokokin Allah, kuma malami ko mun ya kaiwa mun ga bal'ama dan ba'ura yadda yake da ilimi, amma kuma ga karshen shi yadda ya kasance sai zama na gwada jahili da shi kenan, ilimi kawai shine takawa. A wannan gurin nake tuna wata kissa ta faru da nake jin labarin ta ga wannan marigayin malam wanga malamin na Nigeria mai abin dariyawa yake malam kala rawi sun hada sarki ya kira su cikin jama'a cikin taro, ya kira taron malamai yana kiran su da malamai, ya daga hannu ya ce mishi ina da magana, ka bar kiran mu a malamai, dukkan mu nan babu malami ko daya, kuma in sun yi garrama su tashi su yi bayani, dukkan mu nan ba malamai, malami wanda ya cika malami da baka ganshi anan ba, dukkan mu nan ba malami bane, mun zo dai ka ba mu namiyan mu tahiyan mu, amma babu malami anan, in kana son ka ga malami an kare ka bini in gwada maka malami. Ana gama sai ya ce mishi zo mu tahi, ya sarki ya tarda shi su tahi gwada mishi malami, suna tahiya sai ya tahi da shi wani gida a cikin wani lungu ya kwankwasa ya shiga wajen gidan Malam Muhammadu Gombajani yace mishi wanda yake malamin na Allah da ko ka kira shi wannan gurin ba zai taho ba ko ka aiko mishi ko kai da kanka baka aiko mishi sako ba ko kai da kanka ka zo ka ce mishi taho muna taro ba zai tahi ba suna tahiya da shi malam kala rawi da sarki Ado Mahir Nema suka je suka yi tsaya koha yarinya ta zo aka ce ai malam sarki da wani bako suna jiran ka yana cikin littafin shi yana nazari yana karatun shi mantawa ma yi da su bai san ba ma cewa sun taho sai da aka jima suka ƙara turowa suka ce malam ana magana suka shigo wace musu da Allah ku yi hakuri ina cikin nazari ne ina kokarin karatun da zan ba dalibai in yi nazarin shi muhutan ba su akan ilimi ka in yi kuskure shine yasa nan ma manta da kuna koha ku yi hakuri suka gaisa ya tashi ya huta ya hudo kuɗi din buge guda bashi yace mishi a bai bukata yace a malam dan a sai abinci yace mishi a abinci wannan yarinya da ta kira ka taso na yau ne gobe kuma ba ta bace ta Allah ce wannan amsa kawai shi kada abin ka banna cin abin salaki ta yadda yake na to yace mishi wannan shine malamin Allah ba mu to shine ya fassara shi akan cewa malami kawai shine mai tsoron Allah yake cewa haddasana akhbarana usman ibn umar haddasana umar ibn mazid an awfa ibn dalham annahu balagahu an ali qala yake cewa ta'allamul ilma ku nemi ilimi tu'rafu bihi za a san ku da shi wa amalu bihi ku kai aiki da shi takunu min ahli sai ku zama daga cikin ahalin shi na farko ka nemi ilimi mutane za su san cewa wani mai ilimi ne wani yana da ilimi to wannan ba shi bane abun neman kai aiki da shi za a kira ka malami wajen Allah shine babban abun nema Allah ya kira ka a matsayin malami ba mutane ba in Allah ko kira ka malami shikenan komai ya samu fa innahu sayati ba'da hadha zamanu yace wani zamani zai zo bayan wannan zamanin la ya'rifu fihi tis'atu usharaihim al-ma'ruf tara cikin goma su babu wanda ya san abun alkhairi wala yanju minhu illa kullu nu'ma babu wanda zai tsira daga cikin su sai wanda ya kasance rafkanan ne game da sharri yace fa ulaika aymatul huda wannan sune shugabannin shari'a wa masabihul ilm sune hutula ta ilimi laysu bil masayih ba masu yin siyaha bane yawon bude ido wala bil ma'in yadda malaman kristoci suke yi wala mazayi il buzur kuma ba su kasance ba masu gwambaje a kasirul kalam yawan dimi masu yawan dimi shine mazayi il buzur kamar yadda Abu Muhammad zai fassara qala Abu Muhammad yake cewa shine al imam ad-Darimi nu'ma abinda ake nihi da nu'ma gafilun ani shar rafkanan ne game da sharri al mazayi il buzur kuma shine kasirul kalam ya kasance bai da yawan dimi kuma bayyada abun nan raukas fada cikin ayyukan sharri hadisi na 260 akhbarana marwan ibn muhammad haddathana sa'id ibn abdul aziz an yazid ibn jabir qala muaz ibn jabal i'malu ma shi'tum ba'da an ta'lamu ku aikata abun da ku ga dama bayan kun nemi ilimi falan ya ajurkum allah bil ilmi hatta ta'malu allah ba zai ba ku ladan ilimin ba sai kun yi aiki da shi kenan wannan shine yake nuna mana abinda imam ya kulla babi akan shi hadisi na 261 akhbarana abdullah ibn khalid ibn hazim haddathana al-walid ibn mazid qala sami'tu abdurrahman ibn yazid ibn jabir yuhaddisu an sa'd annahu atabun munabbih fa sa'alahu anil hasan wa qala lahu yace mishi kayfa aqluhu ya hankalin shi yake fa akhbarahu sai bashi labari summa qala yake cewa inna lanatahaddasu mumuna ba'da labari aw najidu fil kutub ko muna samu cikin littattafan da suka gabata annahu ma ata allahu abdan ilman allah ba zai ba wani bawa ilimi ba fa amila bihi kuma yayi aiki da shi yace ala sabilil huda akan hanya ta gari fa yalbasuhu aqaluhu allah ya amshe mishi hankalin shi hatta ya qabiduhu allah ilai har sai allah ya amshe shi mun garan nan wanda ya kasance cikin malaman hadisi sama da shekara 100 amma kuma hankalin shi ras yana zuwa yana bada hadisi to haka nan matukar malami ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye wannan to zai kasance ba zai koma ba zuwa ga arzalul umr wanda Allah ya ambata cewa mutun ya tsoho sai ya koma zuwa ga arzalul umr to wannan al-imam karkashin wannan ayi ina ga Sa'id ibn Jubair ne ko Ibn Abba cikin magabatan nan da yake cewa wanda ya karanta al-Qur'ani kuma ya aiki da shi ba zai kasance ba cikin wannan abubuwan hadisi na 262 akhbarana Isma'il ibn Aban an al-Qasim ibn Qais haddathani Yusuf ibn Saif al-Himasi qala haddathani Abu Kabsh as-Saluli qala sami'tu Abu Darda yaqul inna min sharri an-nasi inda Allahi manzilatan wanda yake kowa sharrin masauki a wajen Allah yawmal qiyamati gobe qiyama aliman lan yanfa bi ilmihi yantafi bi ilmihi malamin da bai amfani da ilimin shi ba yayi ilimi amma ilimin shi bai amfana da shi ba to wannan gobe qiyama yafi kowa mugun masarki wai ya zo a cikin wannan littafin bughayatul muslimin ya kawo wani waƙe yana cewa wanda ya kasance wa aliman lam ya'mal bi ilmihi mu'addu zaban qabla abadatul wasan mai ilimi da bai aiki da ilimin shi abun yi wa azaba ne tun kahin amma masu gumaka bauta gumaka azaba ma hadisin sahihi muslim yana gaskatar da wannan wani dogon hadisi da al-imamu muslim ya kawo na abu huraira hadisi na 263 akhbarana amr ibn aun akhbarana abu qudama an malik ibn dinar qala abu darda man yazdadu ilman yazdadu waja'an duk wanda ya kara ilimi zai kara cuta wa qala abu darda yake cewa manan bai aiki da shi amma in yana aiki da shi karin amfani ne yace ma akhafu ala nafsi an yuqalu li banni jin tsoro a kaina a ce mini ma alimta wana baka sani ba walakin akhafu an yuqalu li sai dai ina ji a ce mini ma alim amilta mi ka aikata da ilimin wannan shine mafi abun tsoro na wancan ma abun tsoro ne amma nabiyin wannan shine yahi tsoro gami da na wancan kin ba wai yana nihin ba cewa ka zamana da jahircin dan ka a ce baka aikata ba a wannan kuma ba hujja bace wajen Allah madaukin sarki hadisi na 264 akhbarana harun ibn muawiya an habs ibn giyas qala yake cewa sami'tu ibn juraiz yazkur amman haddathahu an ibn abbas qala yake cewa tadarusul ilma sa'atan minan layli khairun min ihya'iha darasin mudarasa ta ilimi cikin dare awa daya sa'a daya yahi karayar da daren duka ka kwana kana sallah ka dauki littahi kai mudarasa ilimin da ka dauka awa daya kai muraja'a ya hika kwanka na salla wa qala abu huraira yake cewa inni la ujzi layla salasata ajza ujzi yace ina kasa dare na kashi uku fa sulusun ana musulsin in yi barci wa sulusun aqumu sulusun yi qiyamul layli wa sulusun atazakkaru ahadisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulusun in yi muzakara ta hadisan annabi alaihi salatu wasalam mu duba mu ga sahabin annabi ne wanda maganganun na annabi gaban shi aka fade su to kuma ina gamu da karanta su ne muka yi min babu aulaya kasance duk abin da muke dauka na maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam mu rika tsayawa muna muraja'a akan su dan saboda magana annabi ta sha ban da magana wani inda magana ta ce masalan lazumi muke ta gaya muku bata bukata in kun je kun yi muraja'a ta amma magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da magana shi shari'a ce kai kokarin ka har da ce ta kai kokarin ka kiyaye ta ka fahimci me ta fada shine addini kana fahimta ta ka samu ilimi ta tacce ilimi nagari daga tushen shi daga asalin shi shine annabi alaihi salatu wasalam hadisi na 256 al-imam yake cewa akhbarana al-hasan ibn arfa haddathana jarir an al-hasan ibn amri an ibrahim qala yake cewa man ibtaga shay'an min al-ilmi duk wanda ya nemi wani abu na ilimi yace yabtagi bihi wajhallah kuma wanda kuma neman yarda Allah madaukin sarki yake da wannan ilimin ba duniya ba yace atahu Allah minhu ma yakfihi Allah zai bashi abinda zai wadatar da shi wannan yake nuna mana kira zuwa ga ikhlasi da awa zuwa ga yin ilimi dan Allah madaukin sarki babu manhabal futiya makhafati sakadi baban dake bayanin wanda yi tsoron bada fatawa dan saboda gudun kuskure hadisi na 266 akhbarana abu nu'man haddathana sabit ibn yazid haddathana asim qala sa'altu sha'bi an hadisin na tambayi al-imamu sha'bi gami da wani hadisi fa haddathanihi sai bani wannan hadisin fa qultu sai nace mishi innahu yurfa'u ila an-nabi ana dauka kace zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana matsayin marfu'i ne fa qala sai yake ce ala man dunan nabi a ko ga wanda ke kasa ga annabi bazan rafa'a shi ba ahabbu ilaina shi yahi in rafa'a shi kai zuwa ga wanda ke kasa ga annabi shi yahi yayi mini yace fa innahu fa in kana fihi ziyada aw nuqsan kana ala man dunan nabi in an samu kari ko ragi ya kasance ga wani annabi ne danganta ma kenan ya samu shakku dai kawai game da marfu'i da mursal da mauqufi zai bar shi a matsayin mauqufi hadisi na 257 akhbarana ishaq ibn isa haddathana hammad ibn zaid an abi hashim an ibrahim qala yake cewa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhalaqati wal muzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana game da muhalaqa da muzabana faqila lahu sai aka ce mishi amma ta hafazu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan gairu haza wannan babe ne na nau'i ne na ciniki yace baka har da ce wani abu ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan qala sai yace bala haka ne walakin aqulu sai dai ina cewa qala abdullah qala alqama ahabbu ilayya in ce qala abdullah qala alqama shi yahi mini in sunan ma ƙarya mai sauki ne game da a ce annabi alaihi salatu wassalam nan ma kariya shi yasa zan ba ku a fatawoyi na malamai gami da in ba ku magana annabi sallallahu alaihi wasallam duk kiyayewa ne kada yi ma annabi kariya hadisi na 268 akhbarana muhammad ibn kasir an al-auza'i an isma'il ibn ubaydullah qala kana abu darda ya kasance idza haddasa bi hadisin idan ya zawa da hadisi an rasulullah daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce haza haka ne au nahu aw yashqaushabu aw shakalu ko kamar haka ko kwatankwacin haka ko kama da haka ma'ana abinda malamai kamar yadda mun gani al-imam an-nawawi a taqrib yana cewa mutun sai ya ce au kama qala alaihi salatu wassalam shine yake ne hadisi na 269 akhbarana asad ibn musa haddathana muawiya ar-rabi'ah ibn yazid qala yake cewa kana abu darda idza haddasa hadisan abu darda ya kasance idan ya bada hadisi sai ce allahumma illa hakaza au ka shakali ya allah sai kamar wannan ko kuma kwatankwacin shi ma'ana yana nuhin inda kai shakku in ma ya kasance yayi kuskure ya hudda kanshi hadisi na 270 haddathana usman ibn umar اخبرنا ابن اون ام مسلم بن ام مسلم ابي عبد الله عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عمرو بن ميمون قال يكي كنت لا تفوتني عشيه خميس الا اتي فيها عبد الله بن مسعود يتي يا كسانتي ساهي الخميس بت وچه مني سي نازو ما وجن عبد الله بن مسعود فما سمعته يقول لي شيء قط بن تبجين شي با يا فدا غمي ده وانا ابو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا سي كذا حتى ذات عشيه حسي ده وتا ساهي وتا مريچي fa qala sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza yace fagara warata aina husai idanan shi suka ciko da kwalla wanta faqat audaju wujujuyen wayen shi duk suka kumbura yace fa ana ra'aitu mahalulatun azraruhu na ganshi bitan shi a warware bitan shi ya sunci wa qala yake cewa au mislahu au nahu au shabihun bihi ma'ana yana jin tsoron danganta ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai yawaita cewa annabi ya ce dan saboda kada ya mishi ƙarya shi yasa bai gaya musu ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amma nan da ta kama sai ya ce musu annabin ya ce kaza amma kuma ga yadda halin shi ya kasance al-azrar azraruhu jam'i ne na azzir azzir shine buto ya zo a cikin su shama'il muhammadiyya sifar annabi alaihi salatu wassalam sifar khatimun nubuwa ya ce misr zirril hajar azzir sun fasara shi da in a larabcin zamani ne buto ne hadisi na 271 akhbarana yazid ibn harun akhbarana ash'as an sha'bi ibn sirin anna ibn mas'ud kana idza haddasa ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayyam ibn mas'ud ya kasance idan zai bada hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam cikin wani wuni tarabbada wajhu sai huska shi tai ja'ur wa qala sai ce haka za haka ya fada au nahu ko makamancin haka au nahu ha ko na makamancin wannan abinda annabi ya fada duka kiyayewa ne hadisi na 272 akhbarana sahal ibn hammad haddathana shu'ba haddathana taubatul anbari qala yake cewa qala li sha'bi yace mini ara'aita fulanan allazi yaqul kaga wannan nan da yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace qa'artu ma abun umar sanataini ni hana zamna wani ma'ana wani ne yake zargi yace wani ya cika cewa annabi yace yace ni kuma na zamna da ibn umar shekara 2 ko kuma shekara guda da rabi fama sami'tuhu yahaddisu ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an illa hadzal hadis man taba jin shi baya bada labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan hadisin ya ba su labarin shi na saboda kiyayewar shi hadisi na 273 akhbarana asad ibn musa haddathana shu'ba haddathana abdullah ibn abi safar an sha'bi qala jalastu ibn umar yace na zamana da dan umar sana shekara guda falam asma'ahu yazkur hadisan ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban ji shi ba yana ambatar wani hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam duka dan saboda kiyayewa ne hadisi na 274 akhbarana asim ibn yusuf haddathana abubakar an abi hasin an sha'bi an sabit ibn qutbatul ansari yake cewa kana abdullah yuhaddisuna fi shahr bil hadisayn aw salasa Abdullahi ya kasance yana ba mu hadisi a cikin wata sai ba mu hadisi biyu ko hadisi uku dan saboda kiyaye washi game da magana raba mu annabi sallallahu alaihi wasallam magana hadisi na 275 na karshe da zan mu tsaya kan shi akhbarana usman ibn umar akhbarana yunus ana abdul malik ibn ubayd qala marrabina anas ibn malik anas dan malik ya wuce mu fa kulna sai muka ce hadisna bi ba'di ma sami'ta min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari daga cikin wani abin da ka gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace mishi wa tahallal kuma in yi istighfari ma'ana dan saboda ban ni bada hadisi ga annabi alaihi salatu wassalam sai na yi istighfari dan saboda kauce ma nasaba mishi kuskure, nasaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai hada ba, ko kuskuren abinda ya hada kin hade shi ba yadda ya hade shi ba. Nan zan mu takaita abinda muka hada daidai, Allah ba mu ladan shi ne kuskure, Allah mana gafara. Eh, nan gurin mun gani an yawaita cewa ana ta nuna cewa magabatan da suke ta nuna cewa hadisin ba zai su yawaitawa akan hadisi. To kuma ya ake mu kuma a majalisi sai mu dauki hadisi 10 ko hadisi sama da haka nan, wa zai taujihin magana da wannan asar din da muka gani na yau na magabata wanda ba su yawaita ba da hadisi daga Annabi alaihi salatu wassalam.
Ana karanta wani daga hadisin da ya yi tai. Abinda mai tai ne da kenan kuma mun ne shi ba kar eh ba shi bude kashe ta kara.
In tace amsa
wanda na fahimta ko ya zo ne a tace shi sa yake
kan shi. Eh, duka magana dai kusan daya ce. Yawa, ita ce amsa mu yanzu babu jin tsoron cewa zakai kuskure ko ka faɗa abin da ba shi ba ko ka ƙara ko ka rage. Su wancan lokacin da har da ce ba su ma san rubutun ba, ba rubuta ba suke yi, kenan shi yasa suke kiyayewa, suke jin tsoron wannan, duk da suna da ita har da mai kwari amma suke kiyayewa. Mu kuma yanzu ga su littattafan duka hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuce suke, gashi littafin a gaban ka babu zancen kai kuskure ko kuma ka ƙara ko ka rage. Kuma abin da yasa kuke gani muna dan yawaitawa cikin ire-iren wa'annan dan saboda na san muna da duk wanda ya kasance dalibi ne mai niyya mai buƙatar ilimin yana da makoma da koda ya mance ga tasjili yana iya koma ya saurara a karatu a wannan lokacin. Na yanzu in ka ga mutum bai rike shi ba sai dai in ba da gaske yake neman shi ba, inda gaske mutum yake neman shi yana da hanyoyi wanda Allah ya sauƙaƙe. Kana da damar sautin malamin kanshi zaka koma ka ji me yace, ba sai ka kira shi ka tambaye shi ba, sai ka tambaye wani abokin karatu cewa me malam yace anan, ba kana da tasjilin ka saurara zaka yi ka ji menene aka ce anan. Kenan duk wanda ka gani bai tsaya ba yayi mutaba'a yabbu abubuwan da duk a ya fahimci me ake nihi, to kawai bai niyya bane. Shi yasa ba ruwana da mu dauki hadisi a cikin sunan Darimi hadisi 20 ko hadisi 25 dan saboda muna kokarin mukaddima ce muka samu ke bukatar mu kare ta, wanda kuma zai yi jajan yawa sai dai inda ma ba da ni neman ilimi bai ke yi, wannan kuma babu yadda zaka yi da shi ko dai aka ba da bai dauka ba. Sai idanun shi suka ciko da hawaye, suka ciko da hawaye, audajihu audajihu jijiyoyin wanshi wanta fakat suka kumbura, duk suka tashi suka kumbura. Mu koma dai wannan kin mu kan mu mance alƙawarin da muka dauka na cewa mu yi la'asar anan. Mas'ul daga baya kai ne mai doka, kuma mai dokar barci ya koma da gengedi ya buge da barci. Kenan da kai da Suleiman da wane ne ma masu zawa a makaran nan dan lokacin da muke karawa su ne muke jira. Su ne muke jira, ina son kasance duk wanda ake yi da shi muhara da shi a bude da shi, sai in mutun ya ƙara lokacin da ba yadda zan mene kawai sai muhara, amma ban so a ce sai mun fara mu ga mutun ya zo, ina so mutun ya kasance da shi aka fara dan saboda ka ji abin a lokacin da aka yi da kowani abin da zai kasance in baka tarro harkon zancen ba bai yi wa ka fa a ƙare baka fahimci ina aka ba gaba. Kuma mun ga magabata a cikin wannan kin da muka yi na harko adab na dalibul hadisi da muka gani na harko darasin mu na harko majalisin mu na harko, mun ga yadda daliban ilimin hadisi suke yin bukur sammako wajen neman ilimi, yadda suke sabko kama guri har kwana suke a gurin. To kenan mu kuma da lokacin ya zama na yan awa bai wuce awa 2 bane. Allah madaukin sarki ya ba mu ladan abinda muke karantawa ya fahimtar da mu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.